Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma Kwanni a wato Niya a birnin Kwanni a duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan kodi yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger wato 3:30 na yamma kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa ta yi kamari a Najeriya, rundunar 'yan sanda ƙasar ta ce tana samun nasara yayin da aka kaddamar da wani sabon barikin 'yan sanda a jihar Niger. Kamar kuma yadda watakila kuka ji a wasu rahotanninmu da suka gabata, Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a binciki sakataren gwamnatin tarayya da duk wani jami'in gwamnatin sa da ake zargi da badakalaccin hanci da rashawa. To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku idan muka bude layukan mu. Shin ya kuke kallon wannan al'amari na umarnin da shugabannin Najeriya ya bayar na a binciki duk wani jami'in gwamnatin sa? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma ko duka sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. An harba jakadan kasar Rasha a Turkiya a Ankara, babban birnin na Turkiya a yau Litinin. Mai magana da yawun ministan harkokin wajen Rasha, Maria Zakharova, ta tabbatar cewa Andrei Karlovy ya rasu a yau sakamakon ciwukan da ya ji. Zakharova ta ce a yau a Ankara sakamakon hari da aka kai wa jakadan Rasha a Turkiya, Andrei Karlov ya ji raunuka da suka yi sanadiyar mutuwarsa, kuma mun tabbatar da abin da ya faru a matsayin aiki ne na ta'addanci. Harbin ya faru ne a yayin da Karlov ya halarci wani taro da ofishin jakadancin na Rasha ya dauki nauyin gudanarwa na nuna hotuna mai taken Rasha kamar yadda 'yan Turkiya ke kallanta. Kamfanin yada labarai na AP ya ce ɗaya daga cikin masu ɗaukar hoton yana wajen a yayin da al'amarin ya afku, kuma ya ce wani mutum sanye da rigar kwat da kuma tai ya yi kabara sannan ya yi harbi aƙalla sau takwas.
Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya rattaba hannu akan wani ƙuduri na tabbatar da girke masu saka ido na gaggawa a Majalisar Ɗinkin Duniya a wuraren da a da 'yan tawayen gabashin Aleppo ke riƙe da su a Siriya. Wani yunkuri da Faransa ta ce ta yana da matuƙar muhimmanci domin tsaida da aika-aika da sojojin Siriya da mayaƙa ke yi. Ƙudurin ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma sauran hukumomi su sa ido akan kwashe mutanen da ke a gabashin Aleppo, da kuma cewa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya tattauna da Siriya da kuma sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki akan shirye-shiryen domin kai masu sa idon nan take. Ƙudurin da Faransa da Rasha suka rattaba hannu a kai ya kai ga dukkanin waɗanda ke da ruwa da tsaki su bari a kai agajin taimakon gaggawa da kuma magunguna, sannan da mutuntawa da kuma kare dukkanin fararen hula a kewayen Aleppo da kuma Siriya. Bayan haka kwashe mutanen da ake a ɓangaren da wato da ke da ɓangaren 'yan tawayen ke riƙe da shi a Aleppo da wasu sauran ƙauyuka da ke makwabtaka da su Fu'a da Kefiraya sun ci gaba duk da tangal-tangal ɗin da shirin tsagaita wutar ke yi.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Litinin ɗin ne dai aka tabbatar da aka buɗe babi na ƙarshe na zaben shugaban ƙasar Amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi. Domin ko yau ɗin ne aka sa ran wakilan nan za su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan sananne a harkar gine-ginen gidaje, cewa ko shine zai zama shugaban Amurka na 45. A tun farkon watan Nuwamba, Amurkawa sun san cewa Donald Trump shine zai karɓi ragamar mulkin Amurka bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu mai zuwa. Sai dai kuma a zaben Amurka baya kammaluwa da zaben gama gari, amma da na sakamakon wasu ɗaiɗaiku na zaben shugaban ƙasa a jihohin nan 50 haɗi da babban birnin tarayya da ke birnin Washington. A bisa tsari, wanda ya fi samun ƙuri'u mafi rinjaye a kowace jiha shine ke samun ɗaukacin wakilai, wanda ake bayar da yawan ƙuri'unsu kwatankwacin yawan jama'ar da suka jefa ƙuri'arsu a wannan jihar. Yanzu dai a yau wakilan sun su 538 za su jefa ƙuri'ar su a hedikwatocin jihohin su. Yar takarar jam'iyyar Democrat tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta zarta Trump da ƙuri'u miliyan 2.9 a zaben ƙasa baki daya. To amma sai dai Trump din ya fi ta samun nasara a jihohin da suka fi tasiri domin kuwa ya samu wadatattun ƙuri'u har 306 sama da 270 da ake buƙatar ya samu na wakilai.
Yanzu haka dai ana ƙara samun ƙarin kurkucewar dangantaka tsakanin Amurka da China sakamakon sabanin da ke tsakanin su game da wani yankin teku da ke kudancin ƙasar ta China, wanda kuma hakan zai ƙara muni da zarar shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kama ragamin mulki cikin watan gobe. Cibiyar nazarin muhimman buƙatu da harkokin ƙasa da ƙasa ta Amurka a cikin wani rahoto da ta fitar ranar 13 ga wata ta bayyana cewa China ta mamaye wani ɓangaren wannan wuri da ake takaddama a kansa da sojoji. Haka kuma a wani lamari da ya faru kwanaki biyu bayan mamaye wannan wuri da sojoji, sai kuma gashi China ta rike wani jirgin ruwan Amurka da take amfani da shi a wannan wuri domin gudanar da wasu aune-aunen kimiyya. To labarin duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar wataƙila yadda kuka ji a farkon shirin, yayin da matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa ta yi ƙamari a wasu sassan Najeriya, rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce tana samun nasara wajen kakkaɓe masu satar mutane. Rundunar 'yan sandan ta ƙasa ta bayyana hakan ne yayin da aka buɗe wani sabon barikin 'yan sanda a Kwantagora da ke jihar Niger. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mustapha Nasir Bazari ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana samun nasara a fafutukar da take na yaƙi da masu yin garkuwa da jama'a da ma sauran muggan ayyukan fashi da makami a sassan Najeriya. Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ne ya sanar da haka a lokacin ƙaddamar da ginin sabon barikin 'yan sandan kwartar da tarzoma da aka gudanar a garin Kwantagora ta jihar Niger. Alhaji Ibrahim Idris ya ce wannan bariki na 'yan sandan kwartar da tarzomar shine na 61 a duk faɗin Najeriya, kuma bisa la'akari da yadda yankin na Kwantagora ke fama da masu aikata muggan ayyuka, yasa suka ɗauki matakin buɗe sabon barikin.
Ka san wato wannan wurin, wurin ne is very strategic. Don akwai belt, forest belt, da ya san daga Zamfara da Zamfara, Kano, Kaduna har zuwa ƙasan Burgu. Kagan aje mu ba nan duk zai take kiyaye wannan challenge da muke sama a wuraren nan.
Gwamnatin jihar Niger ita ce ta ɗauki nauyin samar da fili da ma gina barikin. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana dalili.
Saboda ai ya samu zaman lafiya da sikiri a nan mu ya shafa, kuma sikiri tana cikin abu mai muhimmanci ta fannin rayuwa da cigaba. In babu zaman lafiya ba sikiri ba abin da tafi duk abin da ake ɓata lokaci. Saboda haka in dai ta ɓangaren sikirin ya duk abin da ya dace mun Allah ya da za mu yi shi.
Daga bisani na ji ta bakin mazauna yankin akan waɗannan baƙi da suka samu.
Sunana Malam Shehu Musa Tanko Kwantagora, wanga abu da aka zo aka yi zai ƙara ma Kwantagora martaba. Mene ne martaba? Za a ƙara saninta. Yaranmu na uku shine za su samu abin yi, sana'a, za mu samu social security.
Sunana Dr. Isa Adamu. Wannan abin da ya faru na alkhairi na gina wannan ofishina ɗan sanda na kwanan zama a ƙarin Kwantagora zai taimaka wajen ƙara zama lafiya, don haka zai taimaka ƙwarai kuma jihohin da suke zagaye da ƙasar Kwantagora ko kuma jihar Niger kamar Zamfara, kamar Kebbi da Kwara da Kogi za su amfana daga wannan alkhairi da aka yi.
Tun da farko dai sai da 'yan sandan kwartar da tarzomar suka yi atisayin fareti domin tamna tsakuwa aya ta ji tsoro. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To har ila yau a Najeriya kwastomomi da 'yan kasuwa sun fara kokawa saboda tsadar kayayyaki da rashin ciniki a kasuwanni, yayin da rage ƙasa da mako guda a fara bukukuwan Kirsimeti. Ga rahoton Hassan Umaru Tambola daga birnin Ibadan na jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya.
A yayin da ya rage ƙasa da mako daya ayi bukukuwan sallar Kirismati ranar 25 ga watan Disamba da muke ciki na zagaya a jihar Oyo don jenta bakunan ƴan Najeriya game da shirye-shiryen da suke yi don bukukuwan a lokutan bukukuwan Kirismati dai zaka ga ana ta kawata gidaje shaguna tituna kana shaguna kanana da manya suna shake da masu saye-saye maza da mata wasu su don su bada kyaututtuka ga masoya da ƴan uwa wasu kuma don su sabunta cikin ma har da masu sayen kayan abinci irin suna makulashe tantsantsa da lashilashe sai dai a wannan bukukuwan Kirismati na wannan shekara yana da wuya kamar yadda wasu mutane suka shedawa murar Amurka.
The recession affects so many people. Things were cheaper last year than now.
Tace da kushewar tattalin arziki ya shafi mutane da yawa kayayyaki da sun fi yanzu arha farashi ya canza.
Things are changing generally. What to buy is even like times two of the
Farashi ya canza gaba daya komai ya rubaya kudin sa.
We are not seeing Christmas, we are not seeing any sign.
Mu ga wata alamar Kirismati ba. To ko ƴan kasuwa sun fara darawa a game da cinikin kayayyaki don yin bukukuwan sallar Kirismati.
Due to the high cost of the things, people are not buying much, but they want to buy but they don't have the money. Last year was better than this year.
Wannan dan kasuwa yace saboda tsadar kayayyaki mutane na son su saye amma sun kasa saboda basu da kudi. Barama ta bana.
We do not sell anything since May. We are just standing.
Ita ko wannan ƴar kasuwar tace bata sayar da komai ba tunda safe take tsaye kawai sai dai a yayin da wasu ke game fuska a game da kudin sayen kayayyakin sallah da kuma ciniki wasu ko dariya suke yi harkunne. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a Najeriya har ila yau kamar yadda rahotanni da suka gabata suka nuna bayan korafe-korafe dake bayyana dangane da zargin sakataren gwamnatin kasar Babacir Lawal da hannu a cin hanci da rashawa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayawa babban Attorney General Abubakar Malami umarnin ya binciki duk wani babban jami'in gwamnatinsa da ake zargi yana da hannu a cin hanci da rashawa. Wata rubutacce sanarwa da ta fito daga ofishin mai bayawa shugaba Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu ce ta bayyana hakan. Sanarwar haƙila yau ta ce duk wani jami'in gwamnati da aka samu da laifi a hukunta shi ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan sanarwa na zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya musamman ma na ɓangaren adawa ke ƙorafin yaƙin da gwamnati ke yi da masu cin hanci da rashawa a Najeriya baya haɗawa da jami'an gwamnati mai ci. Yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tufa albarkacin bakinku. Ya kuke kallon wannan umarni da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na a binciki duk wani jami'in gwamnatinsa da ake zargi da cin hanci da rashawa? Kafin mu bude layukan mu bari mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Sau kada dai a manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 4 na yamma ne, saura minti 16. Ga kiranmu na farko daga Kaduna. Wane ne kan layi?
Eto salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Muna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke jaji Kaduna a Najeriya.
Yawa to muna jinka mallam Adamu Jeje.
Ina na dan adawa cikakken dan jam'iyyar PDP. Lalle yau da muka waye gari da wannan sanarwa daga shi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari. Shi yake mana kokonton dama muna tunanin sai yan jam'iyyar mu na PDP kawai wannan gwamnati na shi ke bincike. To amma ga dukkan alamu daga wannan sanarwa da aka yi gaskiya mun yi kwanan farin ciki mun tabbatar lalle yaki da cin hanci nan da shugaban kasa yake yi. Ya nuna da gaske yake tun daga na jikin shi wanda dama muna ta kira muna ta dubiya da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa sai gaskiya ba Antonio General ministan shari'a ya bincika mutanen nan sannan shi ministan shari'a ya fada yayi aiki ka'in da na'in kar ya sa wani san siyasa ko wani abin nan muna nan muna dubiya yau na yi fira da 'yan jaridu da dama akan wannan abu da ya faru yau.
To malam mun gode malam Adamu Jeje ga wani kira mun samu daga Zaria wane ne kan layi.
Assalamu alaikum kana tare da Musa da Jarum Sangila ine maka fata alkhairi.
Yawa to
muna wannan al'amari da Buhari ya nuna kaga nuna ma duniya cewa shine adalci. Dama kaga a cikin ana rade-rade wannan kokarin da yake to idan wanda ake zargi da laifi kaga a ce shugaba ya kokari ya ce a maza-maza a bincika to wannan shine adalci. Shi yasa muke yaba ma janaba Muhammadu Buhari ai kokari din kamar wanda aka nada din ya bincika a tabbatar ma da duniya lalle haka ne ko ba haka bane kaga an huta da zargi su dan adawa saboda yan adawa sun dame mu mun ko mun riga mun yi gaba. Nagode Musa Kwangila Zaria.
Madalla mun gode malam Musa bari mu je jihar Adamawa wane ne kan layi. Hello na Adamawa kana jin mu? Hello na Adamawa. Kana yawo eh muna jinka kana jin mu yanzu?
Eh muna jin.
Yawo to kadan daga murya kadan dan da kyar nake jinka.
To gaskiya lamarin da Buhari yayi kyau. To ya kamata kuma shi yi kokari.
Sai dai baka faɗi sunanka ba na Adamawa.
Nake ogan gane daga Bali mai gyaran waya.
Oh to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Bari mu je jihar Jigawa. Wane ne kan layi? Hello na Jigawa kana tare da mu? Ina ga kaman layin na Jigawa ya tsinke. Lambar da za a kira ita ce 2022055655. Ga kira mun samu daga Bauchi. Wane ne kan layi?
Ana magana da Awul Mawuz Azarai.
To malam Awul muna jinka.
To alhamdulillah wannan abu yayi kyau. Ya dai nuna mana wannan al'amari dai shugaban kasa zai yi gyara da ya kamata a kasa. Alhamdulillah Allah saka masa da alkhairi kuma Allah saka muku da alkhairi.
To sai mu ci amin a malam Awul daga jihar Bauchi. Lambar dai da za a kira ita ce 2022055655. Ga kira mun samu daga Maiduguri jihar Borno. Wane ne kan layi?
Hello, ni ne Alimadu daga Maiduguri.
To muna jinka malam Alimadu.
To gaskiya dama abin da yake faruwa a kasar nan shi Buhari yana aikin shi fi sabilillahi da gaskiya. Akwai yan adawa wanda suke korafin cewa wai su suke kawai ake bincika. Amma ba haka bane kowa da kowa. Ko da dan shi ne, ko da dan uwan shi ne, ko da na jikin shi ne. In har mai laifi ne dole ya fuskanci shari'a.
Amma baka ganin malam Alhamud an dauki lokaci tsawon lokaci wato kenan ba a dauki wannan mataki ba sai yanzu kuma ga lura ana tukakkama su bangaren yan adawa din kamar yadda suke faɗa.
A'a ba makara ba ba makara ba wannan shine daidai lokacin da ya kamata a yi ma.
To madalla mun gode malam Alhamud daga Maiduguri. Ga wani kira mun samu daga Sokoto. Wane ne kan layi?
Alhaji Bello mai tare kallon baina.
To muna jinka Haji Bello.
Gaskiya tun hawan Buhari bai taɓa yin abin da na ji daɗi ne ba kawai tsar magana da yayi. Domin muna jirgi a da ta PDP. To gaskiya tun da ya ba su a ta binciken mu karaba ne gaskiya mun ji daɗi sai da za a saka.
To kamar menene fatanku lura da cewa dai duk da ma cewa dai ya ba da wannan umarni.
To abinda a hatun mu dai ya ci gaba da yin bincike kuma muna mai fata alheri Allah ya sa a kare lafiya.
To sai mu ci amin a malam Haji Bello daga Sokoto. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Sunana Adnan Dambaiwa daga Samuna Karamin Kuballeri.
To muna jinka Adnan Dambaiwa.
wato ni babban farin ciki na ga wannan abu.
Eh,
Umar Buhari ya nuna ma ɗan adawa cewar yana yin wannan abu tsakaninsa da Allah ne, kuma ba wai wani ya sa shi ba, kuma ba wai wani ya tilasta shi, yana yi ne domin Allah, domin talakawa su mori mulkin nashi. Da haka wannan shine nazari na, ai wannan shine ra'ayi na kan wannan abu da shugaban kasa yi.
Mun gode a Malam Adnan Dan Baiwa daga Kaduna. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne kallai?
Yana tsira ka ta gudu.
Wane?
Yana Jaddu.
Yawa, to muna jin ka Malam Bello.
To ni dai abin da Buhari na yi dadin farin ciki haka, kuma muna mana mar addu'a Allah ta dace. Mala ta nake shi.
To ba Allah, mun gode a Malam Bello daga jihar Bauchi. Kuma na gana daga mun hannu lokaci ya karato, da kuma ka nemi kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi. Na kuma na godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kira su bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Ali Mustafa Sokoto.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon madukuwa wannan shiri na labaran wasanni, inda yau zamu fara a Najeriya ne, inda bayan umarnin da shugaban Najeriya din shugaba Muhammadu Buhari ya bayar, sai ofishin babban akawun Najeriya din ya umarci babban bankin Najeriya cewa ya sauri ya zaro dala fiye da miliyan 1 na Amurka, wanda in an canja shi a bisa canjin ita bankin Najeriya din kamar naira miliyan 358 kenan. Aka ce a jiya bayan hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta yi sauri ta biya da maza da 'yan mata duka da 'yan kwallo wanda aka dade suna bin wannan hukumar bashi na kudadensu ba basu ba, har abu ya kai ga bacin rai har da ma zanga-zanga. Ita kungiyar maza din, wato Super Eagles, an biya su zunzurutun kudadensu ne saboda rawar da suka taka a cikin gasar shiga cin kofin duniya na shekarar 2018 da za a yi. Yayin da su kuma Super Falcons, wato kungiyar kwallon kafa ta mata kenan, aka biya su kuɗin nan da suka dade suna nema saboda rawar da suka taka muhimmiya a gasar cin kofin Afirka na kalubalanka na mata, wanda shine karo na 10 da suke shiga, kuma wanda suka ci shi a karo na 8. Za a tuna cewa a ƙasar Kamaru, 'yan Najeriya su matan suka yi nasara a kan Kamaru din a gaban shugaban ƙasar Kamaru din, inda suka ci wannan kofi na mata na Afirka. A ranar Alhamis nan da ta wuce aka ce aka biya duka ƙungiyoyin guda biyu kuɗaɗensu, aƙalla dai a cewar wata sanarwa da wani jami'i da ake cewa Kenny Chukwu N ya bayar a maimakon shi babban akawun Najeriya din. To bari mu cilla zuwa Birtaniya, inda Manchester City yanzu ita ce ta biyu a bisa allon Premier League, wato tebur ɗin maki-maki na Premier League na Ingila ɗin, da maki 36 a sanadin sakacin da Arsenal ta yi, har su 'yan Manchester City ɗin suka kabe ta kansu da ci 2-1 a wasan da suka yi jiya a can Ingila ɗin. To wannan sakacin ya sa ita Arsenal ɗin ta ƙare ƙasa ƙwarai da gaske, amma har yanzu dai Chelsea ce farko da maki 43 akan wannan alodin, bayan ita ma nasarar da ta samu na ci 1-0 akan Crystal Palace shekaran jiya ranar Asabar. Ita Chelsea ɗin wasanta na gaba za ta yi shi ne ranar Asabar mai zuwa, to 31 ga watan nan, inda za su kara da Stoke. Liverpool ita ce take matsayi na uku akan allon, bayan da ita ma ta samu nasarar cin Middlesbrough da ci 3-0 a wasan da suka yi ranar Laraba. In Allah ya kai mu a yau yau ma ɗin nan, ma wato Litinin ɗin nan, ita Liverpool take da wasanta na gaba da Everton. To ita Arsenal ɗin, bayan cin mutuncin da su 'yan Manchester City suka yi musu, yanzu ita Arsenal ita ce a matsayi na hudu akan wannan allon table ɗin na maki-maki. 'Yan Gunners ɗin an ce za su yi wasan su na gaba ne a ranar Litinin mai zuwa, ran 26 ga wannan wata. Abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, na huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan lokacin na bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, gwamnatin Amurka na nazarin shari'o'in fursunonin da aka tsare ba bisa ka'ida ba a fadin duniya, da kuma iyalan da suka baro gida. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Samantha Power, ita ce ta ɗauki nauyin wannan shirin mai taken Free to be Home Political Prisoner Campaign, wato shirin samun 'yancin zuwa gida ga waɗanda ke kurkuku saboda siyasa. Labaran waɗannan mutanen na nuna irin gwagwarmayar da iyalan fursunonin siyasa ke fuskanta. Waɗanda suka yi bukukuwa a gidajensu amma ƴan uwansu na gidan yari. Ɗaya daga cikin waɗannan shine daraktan shirya fim ɗin ƙasar Rasha, Oleg Sentsov. An kama Oleg a Crimea cikin shekarar 2014, jim kaɗan bayan mamayar da Rasha ta yi, don maida masa martani akan sukan mamayar da ta yi. A shekarar 2015, wata kotun Rasha ta yanke masa hukunci tare da wani ɗan gwagwarmaya Alexander Kalchenka akan suna kitsa har-haren ta'addanci a Crimea a wata shari'a da ƙungiyar Rajin Amnesty International ta bayyana a matsayin shari'a salon ta zamanin Stalinist a zamanin tarayyar Soviet, wato shari'a da yanke hukunci a bayyanar jama'a don zama darasi. Heather McGill, mai bincike a ƙungiyar Rajin Amnesty International, ya faɗi cewa wannan shari'ar na da mushkila kuma kotu ta yi watsi da zarge-zarge masu tushe akan cin zali da gane azaba. An yankewa sense of hukuncin zaman gidan yara na shekaru 20 kuma a wani killataccen wuri a yankin Yakutiya da ke Siberia mai tazaran mil 3,500 daga Kiev babban birnin Ukraine. Tun daga wannan lokacin bai iya ganin ƴaƴansa biyu ba da matarsa. Ɗayan wanda aka kama su tare, Kalchenka, shi kuma aka yanke mashi hukuncin shekaru 10 a gidan yari. Akalla 'yan Ukraine guda 10 na zaman gidan yari na shekaru masu tsawo a Rasha bayan shari'o'in rashin adalci da aka yi masu. Wasu kuma an yi garkuwa da su a yankin gabashin Ukraine da 'yan aware ke riƙe da shi ko a yankin Crimea. A wata wasiƙa da Sentsov ya rubuta wadda aka fito da ita a ɓoye daga gidan yari a watan Satumban da ya gabata, ya faɗi cewa akwai irinsu da yawa da aka kame a Rasha, wasu ma da yawa a Donbas. An 'yantar da wasu, wasu kuma na fatan a 'yantar da su kuma suna jira. An kama Sentsov ne saboda yana bayyana ra'ayoyinsa. Ya wakilci dubban fursunoni da ake riƙe da su ba bisa ƙa'ida ba a faɗin duniya. Amurka, a cewar Ms. Power, na kira ga gwamnatoci ciki har da Rasha da su saki fursunonin siyasa. Ya kamata a ba fursunonin siyasa damar zaɓar abin imani. Ya kamata su samu damar ƙauna, ya kamata kuma su samu damar kasancewa a gida. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
An harba jakadan kasar Rasha a Turkiya a Ankara, babban birnin na Turkiya a yau Litinin. Mai magana da yawun ministan harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta tabbatar cewa Andrei Karlov ya rasu a yau sakamakon ciwukan da ya ji. Zakharov ta ce a yau a Ankara sakamakon hari da aka kai wa jakadan Rasha a Turkiya Andrei Karlov ya ji raunuka da suka yi sanadiyar mutuwarsa kuma mun tabbatar da abin da ya faru a matsayin aikin ta'addanci. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rattaba hannu akan wani ƙuduri na tabbatar da girke masu saka ido da gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya a wuraren da ada 'yan tawayen gabashin Aleppo ke riƙe da su a Siriya. Wani yunkuri da Faransa ta ce yana da matuƙar muhimmanci domin tsaye da aika-aikar da sojojin Siriya da mayaƙa za su iya yi. A yau Litinin ɗin ne dai za a buɗe babi na ƙarshe na zaben shugaban ƙasar Amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi, domin yau ɗin ne ake sa ran wakilan nan su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan, sannan ne a harkar gine-gine gidaje cewa ko shi ne zai zama shugaban Amurka na 45. Yanzu haka dai ana ƙara samun ƙarin sukurkucewar dangantaka tsakanin Amurka da China sakamakon saɓanin da ke tsakaninsu game da wani yankin teku da ke kudancin ƙasar ta China, wanda kuma hakan zai ƙara muni da zarar shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya kama ragamar mulki a cikin watan gobe.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da shirin namu na wannan lokaci abin da ya kunsa kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wasu abokanin aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Jule Latest Gresham da ta haɗa mana sautukan, sai kuma injiniyanmu da muke kira zanga-zanga Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, salamu alaikum.